na ji ciwo kafa na wuya na kaina sannan na bugu a kirji kuma sakamakon mutane sun daddare mu yanzu dai taimakon da muke nema ga gwamnati shine ta tsaida wannan abin cikin gaggawa dan yana mana asara
Malam Abdulkarim Adamu kenan ɗaya daga cikin wadanda tashin bom ne yole ya shafa yayin da yake mika godiya su ga uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aishatu Buhari bisa tallafin da ta aika musu tare da fatan sabar gwamnati za ta taimaka wajen dakule irin wannan ta'annati Hajiya Zainab Murtala Yako uwar gidan tsohon gwamnan jihar Murtala Yako ita ce ma tawakici matar shugaban kasar
mun zo ne a madadin matan shugaban kasa ta first lady mu Hajiya Aisha Buhari ita ta turo mu kuma tana isar da sakonta akan cewa tana yi muku addu'a Allah ba ku sauki duk wanda suka ji ciwo suka samu rauni Allah ya ba ku sauki Allah ya kawo sauki da kuma wayannan gumagumai da ake tayi insha Allah ku kwanan nan za su iya kokari ga cewa an daina ta turo ni kuma in ba ku dan taimako kowa a miƙa masa taimako a sayi magani
tun farko da yake karbar tawagar matar shugaban kasar shugaban asibitin kwararru ne Yola Dr. Balasa Ido ya ma buƙaci jama'a ne da kai gudumawar jini inda ma ya bayyana wasu matsalolin da suke fuskanta a yanzu
gaskiya muna buƙatar abubuwa da yawa kayan dressings, infusion, blood transfusion sets da kuma financially domin abinda ya sanya maka financially mun yi exhausting kayan asibitin nan kan gaba daya mun samu donations an kakka mana daga International Red Cross Primary Healthcare State Ministry of Health Board namu ta kawo mana moral support ita ma da lamdofombina ya ba mu kudi shi ma to amma duka dai muna amfani da su ba za a ce ya ishe mu ba muna buƙatar wani abubuwa in za mu samu a ƙara mana mun gode su
to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa wasu iyalan waɗanda ake wajen yin nama kokawa da cewa
nan tunda muka zo kuma muke komai da kudin mu kuma maganan treatment mai maganan doktoci suna ce mana ba doctor Sai Monday eh to abin da muke so gwamnati ta taimaka musu game da kaman maganan magani da doktoci masu kula da su kaga kaman wancan mara lafiya ne amma wallahi na ga magayan bread sai an taimaka masa da shi
ba dai wannan ne karon farko ba da akan samu tashin bom ko kuma bama bumai a kasuwanni musamman a arewacin Najeriya to ko wasu matakan kasuwar ke dauka Alhaji Ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban yan kasuwa na Shira Arewa ya bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu to amma da farko ya bayyana adadin yan kasuwan da suka rasa rayukansu a wannan tashin bom ne yola
akalla yan kasuwa waɗanda muka tabbatar da mun yi asarar sun kai mutum 35 banda wanda suke asibiti kuma a cikin su akwai maza akwai mata akwai kuma manya akwai yara a cikin su matakin da muka dauka yanzu muna kan meeting daban-daban da jami'an tsaro da sauran wasu hukumomi wanda kuma wasu abubuwan kasuwa ba sai mun faɗa ba irin dabaru da muke yi da sauransu yadda za a bi dai a ga kar wannan abu ya ci gaba da faruwa su dinga lura da irin makwabtansu a kowane shago ka tabbatar da waye ne nebonka kuma in ka samu wani bako da ko da wani kulli ko na ba sa idanu kuma a dinga lura da kananan yaran da ake gani kamar su ba sa ido a kansu ba sai ka samu matsalolin yawanci na tashi daga yara masu shekara 10 zuwa 15 so wannan abuwa dai da kuma yadda muke zama muna meeting da jami'an tsaro
yanzu ma dai akwai gawaki da dama da ke ajiya a babban asibitin tarayya wato FMC Yola yayin da kuma hukumomin tsaro ke ci gaba da bincike Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.